بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 21 ga watan Zulhijja, ita rana da shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 31 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2021. Wannan shi ne kasid na 269 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ari fi Hadihi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وأنا أكف سيد السنة ابن قيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله. لتأخذ زاد المعاد موسوعا إلى تاريخ من زعم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما يدر وانكني دنقني لتاريخ معك صلى الله عليه وسلم لتفرك الرأي وسا da bayani akan yadda ya gudanar da mu'amalarsa tsakanin shi da sahabbai da sauran al'umma da yaƙe-yaƙensa da dukkan abin da ke da alaƙa da shiryarsa. Malamai suna jinjina ma Ibnu Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki, musamman lura da cewa ya rubuta asalin tafsirin Zadul Ma'ad ne a halin tafiya, inda ya je aikin hajji zuwa ƙasar Makka daga ƙasar su ta Dimashq, nesa da tafansa, nesa da iyalansa, nesa da kayan aikinsa. Allah ya saka mishi alkhairi. Muna ci gaba da bibiyar al-Imam al-Hafiz Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, inda yake mana darussa daga tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Za mu tashi inda malam yake cewa faslun wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil madinati ba'da maqdamihi min khaybara ila shawwal wa ba'atha fi khilali dhalika as-sara'. Yace ga wata gaba, Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya dawo daga Khaibara ya zauna a garin Madina har zuwa watan Shawwal, wato watan sallah karama, ba tare da ya fita wani yaki da kansa ba. Amma a wannan tsakankani ya dusa aikawa da ƙananan rundunoni don su je su kai farmaki ko su kai ɗauki a wasu wurare. Faminha, daga cikin ire-iren waɗannan rundunoni, سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة. النبي صلى الله عليه وسلم أوت شعبان أو نشكر تبقي كنا كما يدعى الإمام الواكيلي فرع كما كما يدعى الإمام أحمد المسلم سكروي تو كسا كما دوّن سرية عند سوبا سأمبجي تحديد وتمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ya aika da runduna karkashin jagorancin babban amininsa sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu zuwa Najd domin su ainihin wato kai farmaki ga Banu Fazara. Banu Fazara ana danganta su ne zuwa ga wani mutum mai suna Fazara ibn Riban, ɗaya daga cikin manyan ƙabilun Adnaniyawa ne, wanda dama kuma garuruwansu da rugagensu suna ƙasar Najd da kuma wadin Kwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kai musu wannan farmaki, wa ma Abu tare da sayyidina Abu Bakar da Siddiq, akwai wani babban jarumi shi ne Salamatu bin Aqwa. Salamatu bin Aqwa yana daga cikin mashahuran jaruman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wanda tarihin shi ya zo da bayani akan jarumtarsa mai yawa. Ya rusu a shekara ta 76 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaƙin shi na farko da yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Hudaybiya, a inda yau Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan mutuwa, kuma mubaya'arsa kamar yadda muka ji a baya ta maimaito, ya shiga layi yayi mubaya'a, ya je sake tura layi ya sake yin mubaya'a. Salamatu dan Aqwa jarumi ne mai saurin tafiya, ko ka ce mai tsananin gudu. An ce yakan tsere ma doki da ƙafa, shi tsere da doki ya tsere masa kamar yadda yake cikin tarihinsa. To wannan yana daga cikin jaruman da suka raka wannan runduna. Asalin sunan shi Salama ibn Amr ibn al-Aqwa, Aqwa wannan sunan shi Sinan. Wannan sahabi jarumi suna daga cikin waɗanda suka raka wannan runduna. Fa waqa'a
fi sanihi jariyatun hasna, sai wata budurwa, wata baiwa kyakkyawa ta fada cikin wato rabansa. Fastauhabaha min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya neme shi ya ba shi ita kyauta. Wa fada biha asra min almuslimina kanu bi Makka, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika ta ga mutanen Makka, ya fansu wasu musulmai waɗanda suke kamammu. Wannan shi ne abin da ya zo cikin sahih Muslim. Shi da kanshi Salamatu ya bada labarin cewa an je yakin, kuma ga abin da ya faru, kuma shi kadai ya riƙa wasu tarin mutane, ya harba musu wani mashi, mashi ya wuce ta tsakankaninsu, ya je ciki a cikin wani dutse, da suka tsorace ya kame su gaba ɗaya. Ya kawo su zuwa kwamanda shi sai na Bakari, sai na Bakari sai ya ba shi abin da ake ce ma annafal, wato ya mishi wani ƙarin rabo kafin a raba rabo gaba ɗaya na gari. To a ciki ne ya samu wannan kyakkyawar jariya. To da ya zo ne ta Madina, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaisa ya ce mishi, ya Salama, ahibli ahibli almar'ata, ka bani kyautar wannan matan. Sai ce, wallahi ya manzo Allah, ni gaskiya ina son ta, duk da yake tunda muka taho lam akshif laha qawman, ban yaye mata sutura, ma'ana kinaya akan alaka tsakanin miji da namiji da ya mace na baiwarsa. Ya daga cikin abin da yake tabbatacce a sunna shine yin alkunya ga ababe waɗanda suke ba a san faɗin su, wanda ke da alaka da jinsi ko kunya ko sukutaka. Yace, inni lam akshif laha qawman, sai Annabi ya kare shi washe gari, sai ya ƙara ganin shi, sai ya ƙara ce mishi, ya Salama, ahibli almar'ata lillahi abuka, ce haba Salama, kai ko ka bani kyauta wannan budurwar ma lillahi abuka, kamar a ce Allah ya tsakan baba, kamar da Allah ya ce cewa lillahi darruka, alherin Allah ya kai gare ka, musukan ce kuma lillahi abuka, alherin Allah ya kai ga babanka. Sai ya ɗauki wannan budurwa baiwa, sai ya bada ita kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi negotiation, ya yi wato miraci da wasu negotiation, yarjejeniya ko da mutanen Makka, cewa za su saki wane da wane da wane wanda suka kama, shi kuma ya ba su wannan baiwa. To kuma haka aka yi, aka sake su. Shi sai al-Imam Nawawi yake cewa wannan yana nuni zuwa ga halaccin fansar bayi ko kuma kamammun musulmai ta hanyar bayar da kakarai, ko da kuma mace ce ma, kuma a shi maza. Yana kuma nuna halaccin wato shugaba ya ga wani abu abun wani daga cikin mabiyarsa, ya nemi ya kawo wannan abu don maslahar al'umma. Yanzu kaga shi ya rike ta son ta da yake yi, maslahar shi ce hasa. Amma yanzu ento waɗannan bayin, to maslahar al'umma ce. Za ka dan an ce wani kawo kaza a gina masallaci, ko kawo kaza a taimaka wasu marasa lafiya, maslaha amma, ko a gyara titi, ko a biya kuɗin masu gadi na anguwa, ko a gyara transformer, wannan alkhairi ne, kada wani ce shi bari bayar ba. Ko kuma a ga cewa faɗin haka da wani shugaba yi ya zama kamar ya nuna son kai kenan, ya halasta a yi haka don masalih al'amma suna sama da masalih al-khas. Maslaha za ta amfani duka al'umma, tana sama da maslahar ɗaiɗaiwa mutane. Ina fata muna gani. Malam ya ci gaba da cewa, wa fada biha assalamu minal muslimina kanu bi Makka, yanci wasu wato musulmai waɗanda da suke garin Makka suna ƙarƙashin wato abin nan cutarwa ta mutanen Makka kafiri. Wa minha, daga cikin saraya da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya aika da su a wannan lokacin, akwai sariyatu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi 30 rakiban nahwa Hawazin. Akwai wata sariya ta sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu izuwa yankin Hawazin, wanda ta tafi ne a cikin mutane 30. Hawazin wato su ne waɗanda aka yakin Hunain da su. Haka itlaqin Hawazin su ake nufi, waɗanda asalinsu suna tikewa ne zuwa ga Ghaffar. Akwai Hawazin kabila aƙalla guda uku shahararru, amma idan an itlaqi su ake nufi waɗancan mutanen Hunain. Akwai Hawazin binu Aslam, masu dangantuwa ga Hawazin binu Aslam, wanda asalinsu Ƙahbaniyawa ne. Akwai masu dangantuwa zuwa ga Hawazin ibnu Mansur wanda su kuma asalin su Kaisawa ne banu Kais sannan kuma akwai Hawazin ibnu Ghawfi ibnu Sa'd wadanda duk wadannan alhamdani ya kawo magana akan su a cikin al-Ansar zaka aka tura da wannan runduna zuwa gare su malam yace faja'ahu al-qabr da suka ji labarin ga su sayyidina Umar dan tabe fa harabu shi suka gudu basu tsaya waja'u mahallahu sayyidina Umar suka zo matsugunin wadannan kabilu falam yalqa minhum ahada ba aka kowa ba duka sun zirare sun gudu fansarafa raji'an ila al-madina sayyidina Umar ya kama hanya zai koma Madina fa qala lahu dalil sai wa guide wanda ke nuna musu hanya sai ya ce da shi hallaka fi jam'in min khat'am me kake gani in gwada maka wasu tarin runduna khat'amawa shi kuma khat'am ala wazanin Ja'far sunan wani dutse mutane suke zauna a wajen dutsen su ake cewa khat'am amma ana cewa asalin sunan ya samu asali daga khat'am ibnu Rash ibnu Rash ibnu Amr ko ibnu Arash ibnu Amr wanda su kuma asalin su Yamaniyawa ne cikin Larabawa wallahu ta'ala yace ina maka khat'amawa madja'u sa'irina wanda sun fito suna yawo suna yawace-yawace suna yawace-yawace da dabbobin su suna neman da za su samu su abinci wa kad jadabat bilal kaji da ni kasashen su na Yaman sun bushe da aka saka ta wannan kamar yadda ka samu wato filani ko makamantan su cikin makiyaya suke bibiyar masatil madar wal kala inda su samu ruwan sama da yabanya don su ce da dabbobin su to haka su ma suka yi masu rakuwa fa qala Umar sai wannan khatabi ya ce lam ya amurni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ce ku ta kansu ba ruwan su walam ya aridhum Umar bi fuskanci su ومنها daga cikin kuma sariyoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ila yau sariyatu Abdullah ibn Rawaha fi 30 rakiban sayyidina Abdullah ibn Rawaha wannan kuma ta faru ne tun a watan Shawwal na shekara ta 6 kafin wannan ita ce a baya kusa maganar da wasu malaman tarihi suka fara shi kuma ya tafi fihim Abdullah ibn Unais a cikin su akwai Abdullah ibn Unais sabai masu suna Abdullahi dan Unais akalla abu guda shi wanda suke irin wannan sunan ila Yusayr ibn Ziram haka ake karanta shi Yusayr bit tasgir ibn Zir ibn Rizam ana kuma cewa Usayr da alhamza maimakon yau Usayr ibn Rizam al-Yahudi wanda suka kawo shi da Usayr sune su Ibn Sa'd ya kawo riwaya haka ya kawo duka biyu riwaya da Usayr sorry Usayr da kuma riwaya da Usayr cikin At-Tabaqat da shi haka nan kuma al-Imam Az-Zahabi a cikin Siyaru A'lam an-Nubala da kuma Malam Ar-Rawdul Ulum shi ma ya kawo shi sai ya ce wannan bai huri Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura a je a dau mataki akan shi ne wato Usayr ko Usayd ibn Rizam al-Yahudi fa balaga fa innahu balaga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu yajma'u khatafana ya gazu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa wannan kafiri wannan bai hude kamar da al-Imam al-Baihaqi a cikin Dalail an-Nubuwa da Imam Suyuti a cikin Khasa'is al-Kubra da kuma Ibn Hisham a cikin Sirah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa wannan bai hude wannan jagoran Yahudawa yana nan yana tattara rundunar tazzafa yanzu wa kubi zai hada kai da su mai yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa atawhu bi khaybara fa qalu daga sai aka zo aka same shi a khaybara aka ce masa arsalana ilayka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li yasta'milaka ala khayr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo mu ne mu zo mu kira ka cewa za a baka gwamna a khaybara suka mishi wannan dabara irin ta yake dan su fudda shi daga cikin jama'a sa walam yazalu basu bushe ba har sai da suka gamsar da shi hatta tabi'ahu fi 30 rajulan ma'a kulli rajulin minhum radiqun min al-muslimin asida aka samu mutum 30 suka biyo shi shi da mutanen shi mutum 30 kowanne musulmi ya goye mutum daya cikin mutanen da suka rako shi wannan Usayr ko Usayr ainihin wato binu Riza al-Yahudi aka samu wato suka rako shi ina fata muna ganewa to da aka yi haka sai suka tafi da shi hatta falamma balagu qarqarata niya yayin da suka yi cikin qarqara shine wato tsakiyar niya to wannan kuskuren bugun inji asalin sunan wajen hiba da sa'un daba shine qarqarata hiba wa hiya min khaybara ala sittati amya wanda wannan wurin da khaybar tafiyar mil shida ne wato kamar kilomita 18 kenan ko makamanci haka mil daya shine kilomita 3 a zamananci nadima Usayr sai wannan mutumin ya nadama ya gane cewa lalle an mishi wayan fa ahwa bi yadihi ila sayfi Abdullah ibn Qais sai kokarin ya miƙa hannunsa zuwa ga takobin Abdullah ibn Qais fa fatina lahu Abdullah ibn Qais sai Abdullah ibn Qais hankalin shi ya nabbantu ya ankare akan cewa wannan kafi yana nufin ya mishi gilla ya mamaye shi fa zadara ba'ira to kawai sai sarfafi sai zaburi raƙumansa mana kamar suna tafiya ne a kusa da kusa shi kuma da yaga takobin haka kamar zai iya miƙa hannu bari ya lallaba ya matsa kusa da shi sai ya zare takobin sai ya illata shi shi kuma da ya gane haka sai ya zaburi raƙumansa ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم حتى اذا استمكن من يسير sannan kuma ya ainihin wato caci raƙumin ya bar raƙumin ya ya shukwane shi ya tafi da mutane a guje har sai da ya samu hali ya zama yayi kabarin wannan kafin da rabar jilan faqafa da ya sami shi inda yake so sai kawai ya sara mai takobi a kafarsa nan da nan ya gunti da kafa waqtama yasiru wa fi yadihi mikhrajun min shawhab shi kuma yasiru shi ma sai ya kawo farmaki yana rike da wata ƴar kwagiri shine mikhraj yana rike da ainihin wato mikhrajun kwagiri min shawhab wanda aka yi da wani katako mai suna shawhab na wani abin da na wani itace ne sananne a gurin فضرب به وجه عبد الله فشجه مأمومته sai ko ya dauki wannan da yaji zafin sara yana daga wannan sanda sai ko ya kwala Abdullahi da kuri sai da iya karfin sa fashajjahu ya ji mushi rauni ma'amumata a uwar kwakwalwa ya mushi munan fashin kai wanda zai iya mutuwa daga wannan fasa kai da ya mushi wannan wato yayin da sai mutuwar kasko ke فانكفى كل رجل من المسلمين على رجله صور المسلمين suka ga aka sai kowanne musulmi ya caci mu wanda ya goyo cikin kafiran nan faqatalahu suka kashe shi ghayra rajulin min al-yahudi in banda wani yahudi kwaya daya a ajazahu shaddan wanda suka kasa kamo shi saboda ya dai wani maguci ne suka kasa kamo shi ya tsire shi walam yusam min al-muslimina ba kashe ko musulmi dai ba وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم suka iso gida Madina gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa basata fi shajjati Abdullah ibn Qais sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tobi a ainihin wato wannan rauni da ke kan Abdullah ibn Qais falam yake raunin da yayi miki ba nan da nan ya bushe ya warke walam tuqdihi hatta mata kuma da dai wurin bai saki cutar da shi ba haka Musa ibn Uqba ya ruwaito da kuma ainihin Al-Bayhaqi a cikin Dalailul Nubuwa wa minha daga cikin waɗannan saraya akwai sariyatu Bashir ibn Sa'd al-Ansari ila Bani Murra Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake aikawa da tawaga a cikin jagorancin Bashir ibnu Sa'ad al-Ansari ila bani Murra zuwa ga banu Murra bin Auf bin Sa'ad wanda manyan kabilu ne su ma na Larabawa Murra ibn Auf bin Sa'ad kuma Murra ibnu Sa'asa wata kabila ce ta ma daban wanda kuma su cikin Hawazin su bi Fadak suka je Fadak wannan wuri dake kusa da Khaybara wanda yan Shi'a suke kariya akan shi cewa ai kaza ne ai kaza ne fi 30 rajul shi ma an tura shi da mutane guda 30 fa kharaja ilayhim ya fita zuwa ga wannan waje falakiya ri'a ash-shay ya gamu da makiyaya busashi fastaka sha'a wan na'ama ya koro awakin da dabbobin waraja ila al-madina ya dawo madina fa adrakahu talabu inda al-layl suka kusa riske shi cikin dare suka riske shi cikin dare fa batu yarmunahum bin nabli hatta faniya nablu bashirin wa ashabi da waɗannan suka riske shi bayan da waɗancan masu kiwo suka riske shi ai ga sunan an ganimanci dukiyar su sai mutanen garin suka yi gayya suka taho su kwaci dukiyar su su kuma sun kusa isowa Madina da aka riske su sai suka kuya suka yi ta harba kibau har suka zama reinforcement din su ya kare kibiyoyin su gaba ki sai suka kare yace fa wallahi minhum man walla daga cikin mutanen shi 30 nan wasu suka ruga suka arce da gudu wa usiba minhum man usiba wasu kuma aka ji musu rauni aka ainihin wato halaka su wa qatala bashirun qitalan shadida shi ko komandan yaddo sa yaki mai tsanani waraja alqawmu bi na'amihim wa sha'i waɗannan kafirai banu Murra ibnu Auf ibnu Sa'ad suka samu suka kwaci dabbobin su da busashin su suka koma wata hamala bashirun hatta ta hadi da fadak bashirun ya tajjajin cewa har ya tike zuwa ga fadak fa aqama inda yahud hatta bari ajrah yaji zauna cikin musu yahudawa yi jinya har raunukan su suka warke faraja ila madinati sannan ya dawo mata al-imamu al-waqi ya ruwaito wannan thumma ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila al-quraqa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aikawa wata kalmar runduna zuwa ga al-quraqa haka ake karanta shi ha'un bi dhamma ra'un da fataha nisba zuwa ga wato al-quraqa laqabi ne da wani mutum mai suna Juhayish ibn Amir al-Juhani abinda sake ce mishi al-Quraqa saboda ya taba zalunta wasu mutane ne karfin su ya kona su da ransu sake ce mishi al-Quraqa ne kona mutum kuma kace gubara min Juhayna wa fihim Usamah ibn Zaid a cikin wannan rundana kuma akwai sahabi Usamah ibn Zaid radiyallahu anhu falamma dana minhum yayin da suka kusance shi ba'athal amirut talaya sai shugaban wannan runduna ya tura da masu shiga gaba su je su gane masa labari falamma raja'u bi khabarihim yayin da suka dawo da labarin abin da suka gani aqbala hatta da namin hulayn sai ci gaba da tafiya har ya kusa da su cikin dare ay ya kusa da su laylan da daddare wa qad ihtalabu wa hada'u sun riga su kuma a lokacin sun yi tatsa sun tatsa dabbobi wa hadaku sun koma sun nasu dama makiyaya ne galibi abincinsu nono to sun tatsa nono sun sha sun yi relax sun nasu kama sai wannan ainihin wato komanda ya miƙe fahamidallaha wa athna alayhi bima huwa azu ya miƙe wa Allah ya gode cincina da godiya da irin abin da Allah ya cancanta thumma qala sannan sai ya ce usikum bi taqwallah ina horonku da yi wa Allah da wahdahu la sharika la Allah shi kare aboki abin bauta ba shi da abokin tarayya wa antu ti'uni wa la ta'suni ina horonku da kuma da da'a kar ku saba mini wa la tusalifu amri kar ku saba umarni na fa innahu la ara liman la yufa la ra'ayi liman la yufa wanda duk ba a jin magana shi tun bai da hukunci ya ci gaba da cewa thumma rattabahu wa qala sannan sai wannan komanda ya tsatsara su ya ba su kowa inda zai yi kwabari ya ce wa qala ya fulan kai wani anta wa fulan ku tsaya wuri kaza kai da wani wa ya fulan kai wani anta wa fulan kai da wani ku tsaya wuri kaza wa ya fulan kai wani anta wa fulan ku tsaya wuri kaza la yufari kullu minkuma sahibahu wa zamilahu kada wani a cikin ku ya ainihin wato sa'a da ya canza wuri ya canza wuri tsakanin shi da abokin sa kada in ji labarin wani ya canza wuri yace wa iyyakum an yarji ahadun minkum a hirdinku kada wani a cikin ku ya dawo fa aqulu ce masa aina sahibuka ina abokinka da na hada ku tare fa yaqulu la adri yace min wai bai sani ba kan naji haka fa idza kabbartu fa kabbir yace kuka ji nayi kabbara to kuma ku kabbara wajarriju suyufa ku zare kansa kalai summa kabbaru sannan ku sake yin kabbara summa kabbiru summa kabbaru sannan sai suka yi kabbara da suka je kabbara wa hamalu hamlatan wahida suka kai farmaki guda daya gauran farmaki wa ahatu bil qawm suka kewaye kafiran nan wa akhadathum suyuful lahi takubban allah suka dirkaki waɗannan kafirai fahum yad'unaha minhum haythu sha'u musulmanan suka dinga sassara takubban nan inda duk suka so wa shi'aruhum amit suna da take da suke cewa amit kashe mana su ya allah kashe mana su ya allah wa kharaja usamatu fi athari rajulin minhum yuqalu lahu mirdas bin lahik sayyidina usamatu dan zaid wato al-hibb ibn al-hibb kenan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi sawun wani mutum bi suna Mirdas bin Lahik haka yazo anan cikin nuskokin littafin amma sahihin sunan shi ne Lahik bin Mirdas an juya shi kamar yadda yake a cikin littafin Al-Imta Imam Nabi min al-ahli wal ali wal mata na al-Imam al-Maqdisi da kuma littafin Maghazi na al-Waqi asalin sunan shi ne Lahik bin Mirdas falamma dana minhu ya kusa da Lahik wala hamahu bisayfi ya ainihin kai mishi sara da takobi kana sai wannan mutum ya ce la ilaha illallah ina shaida babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shikenan fakata da sai Usama ya kashe shi damu da wannan kalma ثم استاق الشاء والنعمة والذرية sannan suka kore dabbobi da dabbobin ni'ima da kuma ƴaƴa da mata wa kanat suhmanuhum asharatu abaira li kulli rajulin min aw illaha min na'am abinda suka samu na ganima kowanne mutum da ya samu raƙuma goma ko kuma kimar wannan raƙuman na daga awaki ma'ana aka kimanta cewa duk akuya goma na iya siyar raƙumi to sai a baka in babu available raƙuma sai a baka akuya ɗaya ko kuma ne ce shi akuya ya fi so sai a wara akuya ɗari a bashi amma da raƙumi guda goma malam ya ci gaba da cewa falam ma kalimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhbira bima sana'a usama yayin da aka zo madina sai aka bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abinda usama ya aikata sai annabi sai aka kira usama ya tambaye shi da gaske ne fa kaffa kabura zalika alaihi wannan abu yayi nauyi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wannan abu ne mai nauyi kwarai usama kanka dai kuwa annabi ya ce mishi aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah fa qala sai usama ya ce inna ma qala ha mutahawwil ai ya faɗa ne kawai dan ya tsira qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal la shak ta an kalbi me yana ga tsaga zuciyar shi kaga da gaske cewa ƙarya yake bata kai zuci ba sun makala sai annabi ya ce mishi man laka bi la ilaha illallah yawm alqiyama kai Usama rana alqiyama ya zaka yi da la ilaha illallah da ya fada fa ma zala yukarridu zalika alayhi hatta tamanna an yakuna aslama yawm alqiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusa kana wannan magana yana maimaita ta yana fadi yana maimaita ta sai da Usama yace shi yayi fatan ma ina ma da a ce bai musulunta ba sai rana ma'ana a ce musulunci shi yayi jinkiri bai ma je wannan jihadin ba balantana ya samu wannan matsala wannan hadisin banda asalin can kissa farko kissar kashe wannan mutumin da wannan sigar yana cikin Bukhari da Muslim Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul Maghazi babu ba annabi sallallahu alaihi wasallam musamman tun da irin al-Qur'an sannan kuma ya rawaito shi a wani wuri daban kitabul Diyat al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin babu tahrim qatlil kafir ba'da an qala la ilaha illallah ya kawo wannan hadisin da ɗayan irin sa wanda wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan dan kashe kafiri in yace la ilaha illallah ya rage da shi hadabi cikin kai da shi yace to in na kashe shi fa yace to zaka koma matsayin sa shi kuma ya koma matsayin ka ka kashe musulmi kenan shi kuma shi ya mutu musulmi ga kuma ka kashe musulmi zaka koma matsayin shi ya koma matsayin ka wannan hadisi ne mai girma kwarai daga cikin jama'a wanda kuma ya kamata a rayu da shi lafazin ka bai da yake cikin sayo musulmi shi da kanshi ne Usama yake ba labari yake cewa ba'asana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-furqa ila al-furqa fa sahibna al-qauma fa hazamnahu muka ci nasara akan su wala hiktu ana wa rajulun min al-ansari rajulan minhum dani da wani ba ansari muka bi sawun wani mutum falamma gashainahu da muka afka masa qala la ilaha illallah sai kalmar shahada fa kaffal ansari sai wannan ba ansarin sai ya canja jiki fata an tuhu bi rumhi hatta kadarci ci niko sai na cika mashi mashi na sai da ya mutu falamma kadimna da muka koma madina balaga annabi sallallahu alaihi wasallama labari iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya Usama fakanta ba da ma qala la ilaha illallah ka kashe shi ba ya fada ta shahada qala Usama yace kana muta'awwidan yana neman tsari fa ma zala yukarriruha hatta tamaytu annin dam ku aslamtu qabla zalika wannan shine da kafin Muhammad kisa nan yake cewa a wajen yace wannan ya nuna zuwa ga cewa idza ga ka'ida sananniya cewa umirna bil zawahir wallahu yatawalla sarai al'amru bil zawahir za ka yi aiki da abin da ya bayyana gare ka Allah shi ya san abin da ke cikin zukata da kuma falalan la ilaha illallah da kuma take tsarkake take tsare jinin musulmi da kuma hadarin da ke kan musulmi ya kashe musulmi yana san koda a mahallin shubha hadari ne mai tsawo jibon nan sahabi ba annabi yana kaunarsa yana kauran mahaifinsa kuma za su san bai daga mushi ba yana bashi wato yana tsoratar da shi abin da zai biyo baya ranar alkiyama Allah ya sani sai ce ya rasulullah Usama yace ya manzon Allah wa uqillaha adan Allah aqtula rajulan yaqulu la ilaha illallah to daga yau nayi alƙawarin ba zan sake kashe wani mutum da ya faɗi kalmar shahada ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'di fa qala Usama ba'dak nabi yace mishi to ka rike wannan alƙawarin ko bayan bana mana koda wata fitina ta taso ka tuna wannan alƙawarin yace ba'dak na yarda ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ƙarin daga cewa ya rasulullahi zuwa ƙarshe shi ba ya cikin Bukhari Muslim amma yana cikin litafin al-Waqi'i Maghazi kenan da kuma al-Baihaqi a cikin Usnadul Kubra tashi amma kamar da muka faɗa asalin kissar tana cikin sahih Bukhari da Muslim Allah shi ta faslun wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Ghalib ibn Abdullah al-Kalbi ila bani al-Mulawwah bil Khadiji wa amarahu an yughira alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika Ghalib ibn Abdullah al-Kalbi zuwa ga bani Mulawwah al-Khadiji sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace da cewa ya kai musu farmaki qala ibn isaqa fa haddathani yaqub ibn utba am muslim ibn abdullah al-juhani an jundub ibn makith al-juhani qala kun ga nan ya kawo mana magana da isnadin ta saboda ko ta mas'ala da ne ambata game da isnadin wanda mas'ala ce a cikin musnad al-hadith a cikin ibn hadis yace fa haddathani yaqub ibn utba ibn al-mughira wanda ya rashika ta 128 al-imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa daga Muslim dan Abdullah al-Juhani to wannan Muslim ibn Abdullah ibn Hubayb al-Juhani wanda Yaqub ibn Utba ne kawai yake farudi da riwaya daga gare shi kuma da al-imam Zahabi yake ambata a cikin Mizanul Ijtihad hadisin kuma na cikin Sunan Abi Dawud shine zamu ji cewa akwai matsala game da shi a isnadin shi kuma daga Jundub ibn Makir al-Juhani wanda shi kuma wannan sahabi kala Jundub yace kuntu fi sariyati ina cikin wannan runduna ta Ghalib ibn Abdullah fama baina hatta idza kunna bil Udayt wannan aka ji karanta shi Udayt har ce za ga wasalin shi da Kadid amma Udayt ne wasalin shi mai kyau kamar yadda ya kutu al-Hamawi ya ambata a cikin littafin shi na ainihin wato Mu'jamul Buldan wani wuri ne kusa da Makka yace laqina bihi al-Harith ibn Malik ibn Malik ibn al-Barsa al-Laythi sai mun gamu da al-Harith ibn Malik ibn Qais Barsa sunan mahaifiyarsa ne da ake danganta shi zuwa gare ta ɗaya daga cikin sahabbai ne wanda ya rayu har zuwa zamanin Muawiya ibn Abu Sufyan a zamanin halifancin Muawiya ibn Abu Sufyan ya kasance yana zaune a garin Madina kuma dan fada ne a fadar Marwan dan haka to wata rana sai ya ji wani karatu kamar yadda yake cikin sira ta Ibn Hisham sai ya ji Marwan ya canza wani karatu cewa fai'i dukiya khumsi na fai'i dukiya ahlul bait sai ya ce ba wani abin nan fai'i ba fa Allah ala rasul wato dukiya da aka samu ta ainihin wato yaki ba tare da an gwabza ba sai ce a fa amirul mu'minin ce wato Muawiya da yadda ya ga dama da shi wannan dattijo da ya tashi sai ya ga Sa'ad wa Sa'id wani sahabi cikin wani mutum cikin sahabbai mai suna Sa'id na manta cikakken sunansa wannan bawan Allah ya zo ya gaggaya wa Marwan magana ya mishi wa'azi ya mai tankiya shine sai ya bincika ya ce wane ne ya je ba da wannan labarin sai aka gane wannan dattijo shi je fada yasa aka tuɗe mai riga za a mishi budala a cikin fada sai Allah ya cece shi sai ga Hakimu dan Hizab wanda shi ma wanda tije ne sai ce ku maza Hakimu na yin sallama ya jure sai ce ku maza ku ba shi kayan kisa sai ga wani darafin tsohon wanda za su karata mana da fitina inda Allah ya cece shi kina ba da an zane shi saboda sarakuna ne ba tausayi ne da shi wata rana Allah shi ke shi ne al-Harith ibn Malik ibn al-Barsa fa akhadnahu yace muka kama shi a lokacin suka kama shi fa qala sai yace innama ji'tu li muslima ni fa nazo musulunta ne fa qala hu Ghalib ibn Abdullah sai Ghalib ibn Abdullah wato komanda yace in kunta innama ji'ta li muslima idan ka zo musulunta ne fa la yadurruka ribatu yawmin wa layla ba komai daurin dare daya da wuni daya bazai maka komai ba wa in kunta ala ghairi zalika istawsakna minka in ko ba musulunci ka bai ba to mun daure ka mun tsara sharraka ba san ya yayi ne musulunta da gaske ko ba da gaske ba fa utakahu ribadan sai ku sa an kama shi aka tamke shi zam wa khallafa alaihi ruwaijidan aswada ya ba wani dan bakin mutum ruwaijin tasgiri ne na rajul wani dan bakin mutum ya bashi a ce shi wa qala lahu yace da wannan dabbake mutum um kusma'a ka zauna a nan ka tare mana shi hatta na murra alaika har mu je mu dawo fa idza azzaka idan ya nemi ya cutar da kai ya matsa maka fa tazra asa ka cire mun kan shi kawai fa madaina hatta ataina batal al-kadid yace ji mai bada labari shine Jundub ibn Makir yace maka tafi har maka zo cikin wato batal al-kadid cikin tsakiyar al-kadid fa nazalnahu ashiyatan ba'da al-asr muka yada zango da al-asr da yammaci bayan al-asr fa ba san yi ashabi ilai sai mutane suka tura ni zuwa ga wannan gari fa amattu ila tallin yutri'uni ala al-hadir sai na je na hawo wani tudu wanda zai sa na hango cikin garin fa tabahtu alai nan na labe wa zalika qabla ghurubi shams ina leke ta saman wannan dutse kusa da faduwar rana fa kharaja rajulun minhum sai wani mutum ya fito fa nazara ya duba tudun nan fara'ani munbatihan ala tali ya ganna alabe akan wannan tudu fa qala limra'atihi sai ce da matarsa inni la ara sawadan ala tali ala hada tali yace mata kuwar gida ni ban na ganin wani duhu akan wancan tudun ya hango daga nesa ce ina ganin duhu kamar kuna ba kai ma ra'aituhu fi awwalin nahar yau da hanci yau ban ga wannan tudun ba fanduri la takunu likilabu ijtarrat ba'da awiyatihi duba ki gani karde ya zama karnuka ne suka kwashe wasu daga cikin kayan amfanin ki suka aje a katidin je ki duba ɗakin ki ko akwai abu da ismishi
fa nazarat sai ta duba fa qalat tace la wallahi la afqidu shay tace na rasu da Allah babu abin da ban gani ba kuma yana da intact a inda na aje shi qala sai ce fa nawuni ni qausi wa sahabai min nabi to mi umun bakana da kibau guda biyu fa nawalatu sai ta mika masa faramani bisani sai a abin nan bi ba mu labari wato jundun kenan ibnu makki da kicewa shikenan sai ya harbe ni da kibiya ta farko fa wa ba'ahu fi janabi sai kibiyan nan ta soke ni a gefe na a gefen kuibanya na fa nazata sai na cire kibiyan fa wa ba'atuhu na aji wa lam ataharrak ban motsa ba kajiyar ta sabai jama'a thumma ramani bil akhir sannan ya ƙara danawa ya ƙara harbi na da biyu fa ba'ahu fi ra'si manki sai ya fara kan kafada ta ya caka mun akan kafada fa nazatu fa wada'tu wa lam athab na sake kuncike wannan kibiya ta biyu da aje ta ban motsa ba fa qala limraati sai na je na ce matar shi amma wallahi laqad khalaqahu sahl sai hali kinaran tsini da Allah kibauna sun sami shi walau kana ra'ibatan da taharraka da wani mugun abu ne ra'iba asali shi ne wani abu a koyi wanda ya cuta da kai shi da gaske ne wani cutarwa ne to da ya motsa ana ganin ba komai bane fa idza asbati sai ce mata idan gari ya waye fabtadi sahamayya fa khudhihima ki je ki dubo muni ki bauna akan mai sai maka makale ki dauko muni la tamdakuma alkilabu alayya karki basu karnuka sai su tattauna musu qala ibn labari ke cewa fa amhalnahu hatta idza rahat rawaibu inji shi ainihin wato a wannan gidan ya mu labari tun din makki ke cewa sai muka daga musu kafa muka jira su har sai da wato rawa'i dabbobin su suka zama sun kwanta wa talabu suka tatsi nono wa sakanu suka shiga cikin natsuwa dare ya fara yi wa zahabat atamatul layl farkon dare lokacin isha ya wuce shikenan shananna alayhimul ghar sai kuma ka kai musu farmaki fa qatalna man qatalna muka kashe na kashewa wastaqnal na'ama muka kore dabbobin nan fa wajahana qatilina bi muka kama hanya komawa madina fa kharaja sarihuhum ila qawmi sai wani mai kwalala shine sarih wanda zai ihu ya fita yaje can asalin garin yaje ya fada cewa ga abin da ya faru wa kharajna sira'an muka muka tafi cikin sauri hatta namurra bil harith bin malik wa sa'id dan mu je mu wancan harith bin malik bin barsa da wanda muka bari dan ruwaijin din nan aswad a wurin sa fa talaqna bihi ma'an muka tafi da su muna ta sauri ma ta sauri wa atana sariqun nas wadannan da aka yi aka yi musu kwalala su kuma suka tsaho a su kwane suka iso mu faja'ana malaki balal rabi wai ga kawai sai muka ga taron dandazan kafirai babu yadda zamu yi su mun su wadannan kan manta su yan kadan ne su 30 ne kuma kamar haka da muka hango yawan kafiran nan hatta idan lam yakun bainana wa bainahum illa batul wadi min qudayt idan babu abin da ke tsakanin mu da su sai cikin wannan kwari na qudayt arsalallahu azza wa jalla min haythu sha'a sayla Allah ne kawai ya kwace su sun riga sun gama cire rai cewa za a zo a yi musu kwaf daya za a kewaye su a kashe su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kudu wani ruwan sama yace la wallahi ma ra'ayna qabla zalika matar ce na rantsi da Allah kafin nan ba mu ga alamun ruwa ba fa ja'a bi ma la yaqdiru ahadun yaqdamu alayhi sai ko Allah ya saukar da ruwa babu wanda ya isa ya ci gaba tafiya irin ruwa din nan ma mako wanda duk ababan hawa sai ni tsaya falaqad ra'aytuhum wuqufan tunda bai ce na gan su a tsaye tsaye yanzuruna ilaina suna kallon ma ya qadiru ahadun minhum an yaqdama alayhi ruwa na ta zuba ba za su ke wucewa mun kuma na cikin salama wa nahnu nahduha muna ƙara kore dabbobin fa dhahabna sira'an hatta asnadnaha ila al-mushallal sai muka je har muka jingidar da su muka kai su al-mushallal wato wata hanyar dutse wacce ke al-mushrifa ala qudai wacce ke gaba da qudai ma'ana muka wuce dan ja zurki summa hadarnaha an sanna muka gangara
fa'ajazna al-qawma bima fi aydina muka muka karfin su muka wuce duk wannan dabbobi wannan haka al-imam ibnu hisham ya rawaito a cikin sirar sa ibnu isaqa haka da al-imam ahmad ibn hanbal da isnadi da riwaya musasara da abu dauda har zuwa fadin sa cewa sun daure wancan mutumi da kuma isnadi wanda yake ne inganci wato mazajin shi amintattu amin in banda abdullahi juhani din wato muslim ibnu abdullahi juhani shi wannan ibnu hibana ne kadai ya amince da shi a cikin malamai kuma wanda cewa dalibin shi wato guda ɗaya shine yaqub ibnu utba wannan shi ne kai matsalar da ke cikin isnadin haka nan kuma al-imamu ahmad at-tabarani sun saki fitar da wata riwaya daban wadda take tafsiru da wannan labarin wallahu ta'ala وقد قيل ان هذه السريه هي السريه التي قبلها يجي wasu kuma sun ce wannan rundunar ita ce din rundunar take akai bayani kafin wannan fasl thumma qadima husayn ibn nuwayra wa kana dalil an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila khaybar ana nan kuma sai ga husayn ibn nuwayra wanda shine mai nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya sanda za a je khaybar fa qala yanzu yace فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مشي ما وراءك منين لبارك قال يتي تركت جميعا تركت جمعا من يمن وغطفان وحيا وقد بعث اليهم عيين لابتار واتو وس كافري cikin yamanawa da gatafanawa da hayyan uyaina ya tura musu an imma an tasiru ilayhi ko dai ku zo inda muke wa imma an nasira ilaikum kuma tafi inda kuke fa arsalu ilayhi an sir ilayya sai suka bashi amsa suka ce to ka zo inda muke wa hum yuridunaka sai ya ce suna nan suna shiri zasu maka gayyatsiya su taho aw ba'da atrajika ko kuma su zo gefen madina su samu abin da su to wannan sunan na hayya akwai maganganu akan shi da dama akan gabtin shi hayyan ne ko jinab ko hanan akwai maganganu da dama shi nake son karanta mana su dan mu haƙƙake daga wannan nuska ta usmalan professor bakar abdullahi abuzai wanda mun sha ishara zuwa gare ta nuskar abin nan wato zadul ma'ad ta bugun daru alamin fawaid gashi daga mujallati na 3 a shafi na 37 zuwa da 8 a cikin ta'alikin da mai tagiki yayi yake cewa wannan da aka ce wa wahiyan yazo a ta musta ku wahiyan sai ce anuskatu sin yazo da jibab wa fi sa'iril usuli a sauran kuma masalim rusima bin nun wato ji nan yakun jinab fi akhiri wan nuqatu al musbatu min sad dad wa nun yace digigen an tabbatar da ya suke ne a wadannan nusbuki da aka musu wannan ramzi wadu bi tafi tarikh al islam al zahabi hanan a tarikh al islam al zahabi a cikin juz'i na farko shafi 303 ya goda hanan وذكر محققه ان ناسخه البدر البشتكي هكذا جوز ضبطه عن المؤلف في تحقيق لتاف تاريخ الاسلام الذهبي وتوسو شعيب سو ابن معروف اواد كده سو بشار سكا امبتي cewa wanda ya kafa littafin mai suna al-badr al-bashtaki yace haka zabi ya basu shi wakaza kana rasmuhu bin nuni fi akhiri haka nan kuma aka rubuta shi a waje da nun wato hanan kenan wancan jinan ko jinab wannan kuma hanan da nun a karshe yace wa fil asli al khat min magadir waqi wad dalail kama zakaruhu muhaqiquhu ma fil hamish illa annahum ghayyaru fi sulbiha ila jinabi wa jinabu bi kasr al jim ardul lagafan bi iradi khaybar wa silahi wa wadi al qura in aka ce jinab yace wani wuri ne da ya guda suke zaune wanda ke kusa da khaybar da kuma wadi al qura walahu dhikrun fi khabar as sira khabar as sariya ila an ambaci wannan a cikin labarin wannan sirri illa annahu la yalzamu an yakuna hayyan aw hanan musahhafan amma ba dole bane a ce tasifi bal kat takunu an-nuru fihi musahhafa anir-ra'i tayi nunun din mara'un ne zama wato hayar ko jubar wa yakunu sawabu jubar fa inna lahu dhikran fi khabar as-sariyati ayda dishi ma ambaci shi a cikin labarin قال ابن سعد الطبقات سريه بشير بن سعد الانصاري الى يمن الى يمن الى يمن وجبار هكا يبان دبي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جمع من قفانا بالجناب كاتي دي كاوش حتى اتوا الى يمن وجبار وهي نحو الجناب ذاك تكن سو ا cikin riwaya ويم يم ان يتي بفتح الياء وقد تدم على يتوى يم على يتوى يم وجبار كلاهما ماء وسروا يني يكو شرقي سلاح وانده يكي قبطين سلاح وطورف اليوم بكرة العشاش انده سنن قرن عشاش شمال خيبرة عليهم شرق خيبرة وكثيرا ما يذكر يم وجبار مقرون يني انا يوم عبتنس اتاري كما يدى عامر ابن الطفيل مواكي كتوى على من مبلغ اسماء عني ولو حلت بيمن او جبار يجي ادوب طبقات ابن سعد دوين الاخبار دوين الاخر ده الاشاره تم قلتاي ده موجم مستعجبه ده كما موجم بذان يا قوتو ده اينهم موجم معالم الحجاز ده البلاد دو ودان ورايه ده زكا ga bayani game da cewa wannan kalma akwai maganganu da yawa akan ta gudi a ce hayyan ko jinan ko jubar ko makamantansu wallahi ta'ala kuma ne yake gaba da cewa da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari sai yace fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar da umara wa zakar lahum zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabban shi sirna abubakar da sirna umar ya ba su labarin abin da yake ciki fa kala jami'an suka ce ibn as-bashir ibn sa'd faqad fa aqada lahu liwa sai suka ce a tura da bashir ibn sa'd sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wa kullu mushi tuta wa ba asama hu 300 rajul yayi ka da mutane 100 kutar da shi wa amaru an yasiru al-laila yace musu dinga tafiya cikin dare wa yakmanu an-nahara idan rana ta yi su kuya wa kharaja ma'ahu husayn dalilan husayn ya tare da su a matsayin dan rakiya mai nuna hanya fasaru al-laila wa kamalu an-nahara suka dinga tafiya da dare suna kuya da rana hatta atau asfal khaybar har suka zo wuri mafi kusa da khaybar hatta da nomin alqawmi sai kusanci mutanen fa agaru ala sarhi wa balad alkhabar ma'ahu fa tafarraqu suka kai farmaki ga wadanda suke masu gadin su kuma labari ya isa da wadannan masu gadi da suka ruga a guje sai kuwaye wani fa kharaja bashir fi ashabihi hatta ata mahallahu ya fita da mutanen shi ruwa har fasugunin su fa yajiduha laysa biha ahad isan babu kowa isan wani fakharaja bashir fa balaga fakharaja bashir fi ashabihi hatta ata mahallahu fa yajidu hajja laysa bi al faraja bin na'li yakuma da dabbudi falamma kanu bi sirah sai kai kun wani wuri mai suna sirah laqu aynan li uyaina sai suka ga wannan ne kyan asali na uyaina fa qatalu thumma laqu jam'a uyainata wa uyainatu la yashkur bi kaga wadancan zama uyaina ta su zai zo inda suke an je sun gudu suna dawa su suka karda shi akan hanya yana ganin su bai tsammani ba fana washu suka dinga harbu su thumma kashafa jam'a uyaina jam'a uyaina wadannan tawaka uyaina suka wadi wata bi ahum ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabai suka duru a bayan su fa asabu minhu bidaini suka kawo mutum biyu wa faqadimu bihima ala nabi sallallahu alaihi wasallam suka bar su Madina gun manzo sallallahu alaihi wasallam fa aslama suka musulunta fa arsalahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake su wa qala al harith ibn auf li uyaina al harith ibn auf sai ga uyaina ya tawo a guje wa qallaki ya gumun azaman ko munhaziman ta'adubihi farsu ya ganshi an riga an ci nasara akan shi dokin shi na ta tsere gudu da shi sai ya ce masa qif dakata قال لا اقدر يجي والله بغن يا با خلف الطلب انا بيدني فقال له الحارث اما انا لك ان تبصر بعد ما انت عليه wai kai ku yayin har yanzu lokaci bai da zaka gane abin da ya kamata kai ba har yanzu hankalinka bai dace kika ba wa annabi muhammadan qawwa ba'al bilada annabi muhammad bai riga ya ci kasa da yaki wa anta tudiku fi ghairi shay'in ko kuma kana shirme baka da wata nasara wa qala al harith fa aqamtu min hina zalat ash shams ila al layl wa ma ara yace nan na tsaya ban ga kowa ba tun daga fitowar rana da ta yi zawali har zuwa dare ni ban ga kowa ba gashi ya rake da Allah cewa ana bi da shi wala talabu ba abu samu shi fa illa ra'aba ruquba alladhi dakhala tsaba ragin tsoro ne da ya riga ya fiki da shi kawai ki ta gudu ina rantsuwa da Allah cewa ai da a kama shi ne ai kaza 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 wannan riwaya tana cikin littafin aidin wato ibnu sadiq Imam al-Baqi a cikin magazi dinsa da Bayhaqi Abubakar Bayhaqi a cikin littafin Dalailun Nubuwa sai dai isnadin ta kamar da malamai suka ce isnadi ne wanda yake mu'adali wanda ainihin wato bai cika ba dan haka kissa ce mashhuriya amma kuma akwai ibadi a cikin ta ba cikakkiya bace ina ganin bari mu saurara nan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته